mita 88.5 dala FM zamani Abakar Sabo ake tare da shi daga garin Lambu dake karamar hukumar Tufa inda karshen makon nan aka sami wani mummunan hatsari a wannan yanki inda wasu motoci guda biyu babba da karama suka yi taho mugama lamarin da yasa karaman motar sai kwatsa-kwatsa kamar yadda nake gani ita wannan karaman mota ta shiga karkashin babban motar kusan abin da babu kyan gani sai dai kamar yadda muke fada a karbi lamarin da hakuri ba tare da na ji dogon lokaci ba zan hada mai sauraro da wasu daga cikin waɗanda suka ga wannan mummunan hatsari dan jin yadda abin ya kasance
za mu so mu ji suna
sunana baban gida Lawan Garo
ina ne nan inda muke
nan muna Lambu
to ga wani hatsari da ya faru me za ka iya cewa dangane da abin da ka gani wa idan ka
to abin da na gani wa kaina domin wa'annan abokanan mu ne yan garin mu ne tunda dai haifaffun Garo ne domin jiya mun yi sallama da su da dare tunda mu muna cikin gari a zaune su kuma su haifaffu ne a Garo wanda su mazaunan Garo ne mun yi sallama da su sun taho gida to amma kadan mun tahi wajen karfe kusan 1 dare mun samu labari sun yi hatsari motar ta samu shiga karkashin babban mota
ina suka taho
daga kabuga suka taho
za su je
Garo ta shi wannan din ma mun yi sallama da shi a gidan Ref domin shi mai ainihin direban motar kanin ma Ref din mu ne na Kabo da Gwarzo sunan shi Ahmadu
su ne ne gaba daya
su uku ne biyu Allah ya musu rasu amma direban na asibiti
ina shi mai babban mota
gaskiya kawo yanzu dai ba mu iya cewa ga inda yake ba gaskiyar magana gaskiya tafitowa take su ma tafiya suke don muna zargin abin ne kaman shi wannan direban namu na Garo kaman ya shiga overtake ne a haka muke ayyana abin tunda shi wannan hannun sa yake shi kuma wannan kaga yanda abin ya kasance ya dawo wani hannu domin ana zargin dai kaman ma dai overtake din da ya shiga overtake din da bai dace ba gaskiya dai mu a haka muke ayyana abu duk magidanta ne amin amin ya Allah
to ni dai abin da nake fata Allah ka ji kansu Allah ka kiyaye gaba domin ni ma tarawa ne wannan azan din an yi shi ina fata Allah ya ji kansu Allah kuma ya kiyaye gaba
yanzu zaka bayyana mai sauraro yadda motocin suka hadu
eh to gaskiya ne a haka dukkan wanda yazo ya tarar da wannan azan zai iya duba cewar gaskiya wannan babban direba a hannunsa yake eh wannan karaman mota gaskiya kowa yazo ya gani da ya tabbatar cewar gaskiya kamar yaran hannu ne
kuma kafin na fara wannan rahoto nayi tabin alli da mai magana da yawun hukumar kashe gobara da ke nan jihar Kano wanda ya tabbatar min da cewar sun samu labarin faruwar hadarin amma dai zai bincika zai kuma sanar da mu yadda abin ya kasance insha Allah kafin a karkare wannan shiri zan dawo a karo na biyu don jin ta bangaren su har ma da hukumar nan da ke lura da kare faruwar hadura ta kasa wato road safety don jin ta bangaren su da ma yadda ya kamata a ce an yi tuke su kuma waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya kiyaye mu Abakar Sabo akan mita 88.5 dala FM muryar zamani daga garin Lambu da ke karamar hukumar Tofa.